More music at houseofsongs.com.
2, 3, sing.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Out of sight.
Yo, Muff.
Yeah?
Yeah? Abu nena san yin na jin bacci fa ba mu gwada shi
wani music at house songs.com
to mu gwada
to shi kenan gwada wani ya poli da Allah ka shigo da gitan nan mu gwada wani abu.